cikin daren Asabar wayewar garin jiya Lahadi ne dai ƴan bindiga suka afkawa garin Runji dake karamar kumar zangon Katafta kudancin jihar Kaduna inda suka kashe wasu mutane da dama kuma duk da fitar da sanarwar tabbatar da wannan hari da gwamnatin jihar Kaduna ta yi shugaban karamar kumar Mr. Francis Sani ya ce har yanzu fa ba a kididdige adadin waɗanda ƴan bindigan suka kashe ba
attack ne an yi attack da dai aka kashe mutane awai ana fada da wani bane mutane kawai sun zo suka kashe mutane attackace yanzu ba za mu yi mu ce mutane amma sun fi 20 don akwai wanda ba gani ko ba bai dana nan ana nema kuma mun ce mutane kada kowa ya doka doka a cikin hannunsa Allah shine mai sakaya
sai dai kuma kungiyar al'umar kudancin jihar Kaduna wato Sokapo ta ce mutanen da aka kashe fa sun haura mutane 30 inji mai magana da yawun kungiyar Mr. Luka Binet
kasan atiyabne a zangon Kataf karamar hukumar zangon Kataf wajen karfe 1 a yan bindiga suka shigo suka fara harbe bayan da suka bar garin aka samu gawaci guda 33 sannan kuma yawanci gawacin ma a kone suke dan ni naje garin kafin organizer na gansu da idanuna
to amma an jiyo kamar ana cewa tawo mu gama ne akai tsakanin jami'an tsaro da yan bindiga
a yanda akai janaza a wajen bangar police ko guda 1 ba banga soja ko guda 1 ba kuma cikin wanda suka zo suka kawo harin nan ba mu ji labari ko an samu ko mutum 1 ba wannan harin kawai hari ce ta mugunta da muka saba samu a hannun wayannan Fulani masu makaman nan amma idan shanu 1 ta bata ko shanu 1 ta mutu to duk garin nan ba wanda zai samu zaman lafiya amma ga yana an kashe mutane 33 ba mu ga ko soja wajen ba
shi kuwa shugaban kungiyar Fulani wato Miyatta Allah a jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman cewa ya kamata idan irin wannan hari ya afku kawai a bar jami'an tsaro su yi bincike
in ka ce mutum ya ce yana gani wane ne ya san me yayi ai ruwa bai tsami banza
amma in ka ce ruwa bai tsami banza me kake nufi
to yanzu kawai kana zaune mutum sai zo ya tare kai kama dukan ka me kai mishi
kana nufin kamar yanda ake zargi akwai abubuwan da suka shafi ramuwa
to akwai abubuwa da yawa da suka faru a wurin da ko shekaran jiya an kashe wani karamin yaro yana ciwo an je an sa ma shanu guba wajen shanu ko tara ne aka ce man da suka mutu da makiyaya kananan yara guda 2 kuma sun san su wa suke hana zaman lafiya kudancin Kaduna
to ko dai wannan harin yana da alaka da wannan kisan yaro da waɗannan shanu
to a bari jami'an tsaro su bincika su ba da ansa amma wani kawai ne zauna kawai zo ya fito ya ce wai yare kaza ne su kai kaza wannan maganan banza ne
karamar kumar zangon Kataf dai na kan gaba cikin kanin hukumar kudancin jihar Kaduna dake fama da hararen ƴan bindiga abin da yasa gwamnati ta jibge bataliyar jami'an tsaro a yankin dan ganin ta kawo ƙarshen dukkanin wannan damuwa sai dai kuma har ya zuwa yanzu wasu na ganin akwai saurarina a kaba game da wannan matsala ta tsaro musamman dai hararen da ake jingina su da harin ramuwa Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya